Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 8 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarafil Hashim Gumel. Jiya Juma'a, Rasha ta mayar da hankali wajen kai hare-hare a yankin Zaporozhia, daya daga cikin yankuna hudu na gabashin Ukraine da ta kwace. Gwamnatin yankin Zaporozhia na kasar Ukraine ya bayyana cewa dakarun kasar Rasha sun sake harba wasu makamai masu linzami a babban birnin kasar a ranar Juma'a, inda a karan farko suka yi amfani da jiragen sama marasa matuki kirar Shahid 136 da Iran ke kerawa. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin na makami mai linzamin da aka kai kan wasu gidaje a birnin Zaporozhye ya kai 12. A wasu yankunan da Moscow ta mamaye, ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar da cewa karanta sun daƙile ci gaban Ukraine na kusa da birnin Liman, tare da kwato wasu yankuna uku a wasu wurare a gabashin yankin Donetsk. Ma'aikatar ta ce sojojin na Rasha sun kuma hana sojojin Ukraine zuwa wasu ƙauyukan yankin Kherson. Cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta Afirka CDC da ke birnin Addis Ababa na ƙasar Habasha za ta buɗe ƙofa a cikin 'yan watanni masu zuwa. Wannan aikin da ya jawo cece-kuce, misali ɗaya kenan na ƙaruwar zuba jarin da ƙasar China ke yi a fannin kiwon lafiya a nahiyar Afirka tun bayan barkewar annoba, yayin da suke gina abin da manzarta da Beijing ke kira hanyar lafiya. Dalilan da suka sa ƙasar China ke zuba jari a fannin kiwon lafiya a nahiyar Afirka a cewar masana sun haɗa da muradin ƙara ƙarfinta Afirka, yayin da take fafatawa da ƙasashen yammacin duniya wajen yin tasiri a nahiyar da neman kasuwannin sayar da magunguna da kayayyakin kiwon lafiya da kuma ƙarfafa matsayarta ga hukumomi na ƙasa da ƙasa kamar hukumar lafiya ta duniya da WHO. Wasu masu sukan lamiri sun yi kashedin kan wasu dalilai masu dama kamar samun damar albarkatun ƙasa da tagomashin siyasa har ma da na leƙen asiri. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An saki tsohon shugaban kasar Afirka ta Kudu Jacob Zuma bayan karewar wa'adin zaman gidan yari da aka yanke masa kan laifin cin zarafi a kotu, kamar yadda ma'aikatar gwamnati ta bayyana a ranar Juma'a. A shekarar ta gabata ne aka yanke wa Zuma hukuncin watanni 15 bayan ya yi watsi da umarnin ba da haɗin kai kan wani binciken cin hanci da rashawa da ake yi. Ya miƙa kansa ne a ranar 7 ga watan Yuli shekarar ta gabata don fara hukuncin ɗaurin, lamarin da ya haifar da tashin hankali mafi muni da Afirka ta Kudu ta fuskanta a tsawon shekaru, yayin da magoya bayansa da suka fusata suka fantsama kan tituna. Gidauniyar Jacob Zuma ta bayyana wani sako da ta wallafa a shafinta na Twitter cewa shugaba Zuma yanzu mutum ne mai yanci. Jiya Juma'a, Iran ta ce wani bincike da aka yi kan mutuwar Mahsa Amini ya gano cewa ta mutu ne saboda rashin lafiya maimakon yadda aka faɗi ta hanyar yi mata dukan tsiya da ta haifar da zanga-zanga makonni uku. Amini, mai shekaru 22, ta rasu ne ranar 16 ga watan Satumba, kwanaki uku bayan da ta faɗa cikin suma, bayan da jami'an 'yan sanda masu kula da ɗa'a suka kama ta a birnin Tehran bisa zargin ta keta ƙa'idojin shigar mata na Jamhuriyar Musulunci. Fusata da aka yi kan mutuwarta ya haifar da zanga-zanga mafi girma a Iran cikin kusan shekaru uku, da kuma murƙushe masu zanga-zanga da aka kashe da dama tare da kama wasu masu yawa. Duk da cewa jami'an tsaro na amfani da magan makamai, zanga-zangar da mata ke jagoranta ta ci gaba, ta yi tsawon dare 21 a jere.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
A masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
This is my Ramadan. Wallahi, my haters go dry like it's just Hamadan. Man, it's just Nekka, wallahi, jumping gurara down. Now you want to smell my own blues with your raga job? Me, I put a bar, cause I'm here to win. And my boss gets spooky, yeah, Halloween. Thinking that a brain box, picturing my past the green. Across the green, grabbers where my grass goes green. I surpass mediocres, wallahi, call me your baller. Nekka, wallahi, the lion, not a god, forget on Allah. Wallahi, wallahi, ta'ala. I like it to kick a lot with the balada, balaki, come balaki, lina chanka. I speak bar, adventurous phenomenology. Rasa that reality verbalizing my consciousness. My life is like an open book, you can reach on my pages. I pour like a lion, and you don't wanna freak, can you say, say? Life is sweet, but I think it's sour. Samia, my life is adventurous like chronicles. Nania, see, I'm in the project, I'm proud of sipping champagne. Yeah, baba, my kick by the tozo, ni neke, come and sadia. Yeah. Red like Gwanda. Me, I'm on a fast lane, sorta like a Honda. Google this verse, it can never be blunder. Nini, lyrical Kung Fu Panda. I was born with the crowd, command the tara. No shake a kajika, mar block in chitara. Nini, man of the house, banna bara. Wallahi nasimaka, baba banna bara, bara. Alam bada nikam banna, chadam badam banna, pada abanda banna, aikata, kukadam. Ya ubangiji kai ne mai runduna harba nake da baiti kamar anye ne da bandiga na shigo kai ta garin Lagos na zo a nuna musu swag ba wannan swag din tana zuwa a terabyte bigger than gigabyte giving this mic the biggest vibe not defeat but I think it's sour Samia my life is adventurous like chronicles Nania see I'm in the project I'm proud of sipping champagne ya baba na kiba da tozo ni nake kaman sadia Anything I do that it talks, then I talk to you now many ears, then see the fog. Anything I do that it talks, then I talk to you now many ears, then see the fog. In the battle, put it on a bendiga. Now my feet glow like a denuga. To Kazalika, like a Hanuka. When you see me come and come and come, I need the Babunyaru, come and Jupiter, I need the Likita, I need the Lyrica. Now my seat is really getting physical. Hey, Luyu, fine girls, and Luya. Now she go with a motor. Nagayarinya the Muga. You must take it on Suda. You want to hack on the Porta. Then I see him with a Kalewet, then I can come in the Koka. Anything I do that it talks, then I talk to Luna, many ears, then see the fog.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma ta ci lafiya
lafiya galau alheri
mun same ku lafiya
lafiya limi an dawo hutu lafiya
eh hutun taki hutun taki da kaga hutu to na hutu
gaskiya to ya buki kuma
so an kammala lafiya ba ta Allah an yi buki lafiya mun buku
eh kun buku
mun buku ba
Allah ba da zaman lafiya.
Wai ne aka ce wani ina san rawa kamar mazari ba?
Iko Allah.
Ashe wannan san rawa ma dama take samu.
Da yake yazo naki yazo kai.
Ina na samu zarafi.
Ina.
Ina na samu zarafi.
Gashi dai har yanzu lalle bai goge hannun ku ba.
Gashi da nake sa kana ganin mu nan mun ci lalle.
Allah sarki.
Ah Zainab ta wuce da mijinta Mississippi nan yake da zama. Assalamu to muna fa addu'a ma salaman da Zainab Allah ba su zaman lafiya da albarka zaman tare.
Amin subhan amin.
Da waɗanda suka zo gida da nesa Allah ya maida su gidaje su lafiya. Akwai waɗanda har yanzu dai ba su koma ba.
Allah sarki.
Babban wanmu da dai to muna fata Allah zai kai dukkan su lafiya shugaban dariƙan Ekwa rabaran Dr. Panya baba da matarsa Allah ya sa sun isa gida lafiya.
Amin, amin, sama amin.
Matar Sana'omi, to muna godiya kwarai da gaske domin karamci baba.
Sai kuma yau, sai kuma bayan wata da watanni ko shekara.
Ai shine.
Gaji gaki.
Ai gani gani ga ka baba.
Eh su da waje film. Wai gaji gaka.
Kuma gaji a cikin studio ga Julie.
Ga Julie haka.
Ai shine ga Julie. Karam farko kenan Julie take mana recording cikin shekaru.
Haka. Yanzu ta daina daga mana hannu.
Yawa da tana daga mana hannu daga nesa yau sai ka buga Juli
Allah sarki
ido da ganin ido to Allah ya kara mana ci gaba Allah ba mu zaman lafiya Allah ya kara mana nisan kwana Allah
kuma
ya mana jagora cikin wannan aiki
amin summa amin
sai mu gama da jama'a lafiya
amin summa amin
muna kuma godiya da karamci ga dukan waɗanda suka aika mana sakonnin gaisuwa da fata alheri
amin
to na san yana kuma ina godiya domin dafa mana da
kai kwarai ko ai da lama dama kin ji da labarin wani dan Ghana nace hefa
nace rama kai ma karama kada
ka ji
kai ma karama
ai za ai haka da gaba
yawa sai mun gode kware da gaske to baba kamar da kake jin a wannan waka wannan mawaki yau muka samu muka ya bakunci wannan zaure a daga Nigeria muka ci aka tambaye shi menene sunan shi ai baba
Mr. Lyrical
da kuma da
ai su da dan malam sai
ne karo da roka ne
mai karo da aradu da menene
da ce lalle kan
Dr. Sweet
waka baki mai ita tafi dadi zuwa an ji ba kadan zamu ji hirarsa kashin farko na dogo hira da suka yi da wakilin Mubaraka Bashir to amma kafin nan bari mu fara mika gaisuwa fata alheri da sada zumunci zamu faro ne da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Mahmud Salisu kaurin Namuda baban Abdul Samad ko to yace yana gaida mahaifinsa Alhaji Salisu mai gyaran agogo kaurin Namuda da honorable Abdullahi Yahaya sai honorable Hafizu Balarabe Gusau da Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara sai engineer Sanusi Nasiru Ruwaya baban Afan da Alhaji Lawali dan Ade sai malam tsoho mai wankin hula kauran Naboda da Bello dan malami mai yankan farci sai Ado Salati goma ga Annabi da Usaini dan gote karasuwa sai malam Abu Kaura da Tijani mai takalmi magizawa sai Falalu mai kabit to kabit kenan
kabit
dai kabit yace ka da kujera ni sai nake irin cupboard ne ma yake
ce ni kuma na dauka cupboard da ake shifida a kasa da kujeru yake sai da
aha to killa amma dai kuma mai dai yace cupboard ni dai ta nake irin abin da ake dankin nan ne na kujeru na gidan amarya to ko ma menene dai
yaji gaisuwa
ba ba da ajiba baba ko ma menene ya dubinci kai tunjin gida sai ce aman Abdo Masinjan GTC kauran Namoda da Abubakar Sabiu Sabuwa da fatar an waye gari lafiya
to yau gaisuwar a bare huce ko kuma jirgi a bare huce zai sauka ne a babban birnin kasar Burkina Faso wato Wagadugu kenan duk da cewa dai abubuwa sun faru na juyin mulki da aka yi amma shugaban hukumar Hausa na kasar Burkina Faso da kuma zango a Wagadugu da ake kira Abdulrahman Nagarba yace yana mika gaisuwan abaryar huce ta musamman da fatan alheri zuwa ga sarakuna na zangwanni na kasar Burkina Faso kama daga birnin Wagadugu Putinga Kaya Kancari Fadar Gurma Makoyi Namuni Pama Bobo de la Soda sauransu sannan yace yana mika gaisuwa zuwa ga malam Amadu Nana da Alhaji Coach Isa Kano da Alhaji Abdulsalam Saluhu Gada sai kuma Alhaji Tahiru Araga da Alhaji Abubakar Bazanfare da malam Ibrahim Sise yace yana gaida Alhaji Bature Audu dan Husaini da Alhaji Hassan Murno da kuma Alhaji Bawa dan Trader sai kuma Liman Tahiru dan Kambari har ila yau a can birnin Wagadugu din malam Muhammad Sani wanda ke zaune a birnin New York
wanda aka fi sani da Sani Aro yace yana mika gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Alhaji Bawa Dan Tireda wato limamin Zango kenan da Baba Hassan na Bako da Alhaji Udu sai kuma Mamman Dogo da Baba Kifer da Sarkin Zango Jibrin da Sarki Dan Laji da kuma Amadu Bazanfare da Alhaji Bature da kuma kanwansa Hajiya Afiruwa sannan yace yana gaida shugaban hukumar Hausa a kasar Burkina Faso da ake kira Abdulrahman na Garba na gaida wato Asama'u Maikeri a nan zangon Wagadugu a can Burkina Faso da fatan sun tashi lafiya
to baba kamar yadda ake fada kullum komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da
haka
bari mu dire da wannan sako da ya fito daga hannun Sadi Dauda Baturiya dake jihar Jigawa a tarayyar Najeriya yace yana so a mika mishi sakon gaisuwarsa da sada zumunci ga Sani Umar na Liliya Makuku da Aliko Usman da Magaram da Abdulrahman Muntak na Ibi Niger sai Gambo MKK da Ibrahim SD Kusfa sai Alhaji Ali Abdullahi Durun Baga da Bako Umar Kandilwa Bukar da kinunu sani misari sai alhaji mai hula askira da usman da umar musa bokesi sai alhaji mai kwai baban gida da aminu adamu malam maduri da umar baban yaya sabon gida sai ahmed salisu dw hausa da iliyasu ibrahim kedi dambushia Gaisuwa bari ya huce zuwa ga Shehu Adamu Rijau da kaka mai yadi da Masak da Sani Muhammad Chindu da Kadora Digaga dan Fulani sai Yusuf Chimba Niger State jihar Niger kina da Abdullahi Bala Birnawa da Muhammad Mahmud Gagiya sai Anininsa Ya'u Ihaya Baturiya sai kuma Hamidu Kalalaguwa daga Jamhuriyar Nijar da fatar an tashi lafiya.
Mun ci ga ciki kamar an dinka da musalla amma nan mu take ci kamar musba'u da wasila Allah ne yake musira ya ba su matan basira kidi 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 wallahi tallaci buga mun suke kamar musiri mu gyara gaba saboda gaba don a ci gaba sai da truth for the chance sai da truth for the chance.
Baba kuma yadda muka ce wannan fitaccen mawaki irin naku na zamani
gaskiya lirika
lirika ya ce wannan zaure sabili da haka waka baki mai ita ta fi dadi zamu bari ya gabatar da kansa yi wannan hira da suka yi da wakilin mu Baraka Bashir
sunana lirical Dr. Smith aka mai gure da Aradu aka mai karo da roka aka mai wanka a kantan su
to ya kai ka samu wannan inkiya haka
kai duniya mun aiki da haka ifisa duniya yake aka waki aka yi wannan kifi da kina fita a duniya kuma sai ki nema dukkan da zaki ne sai saki sabunci to wannan aiki ne da ta tawo da ni shi tun lokacin da aka rike ni
to ya akai aka tsunduma a waka
to ke sabu dai shi ne a duniya idan Allah ya hada ka da abu ko ba ka ba ko ya kai in ka so ka fi dama ka ba abu dole ka sai ka fadi a ciki
haka ne
lokacin da nake karami a lokacin yawo muke wuce dan buga dan gwangwan kin sai inda yara suke yawo suke ana dan buga ana rawa ana dan tafiya kamar da ake buga mandiri kin ga ni yawa haka nake ana dan buga ana yawo ana yara suna taro ana dan buga idan yamma yayi haka sai a fara buga mutane su taro ana rawa
duk
lokacin shi ne na dan develop interesting ina dan ji waƙoƙin mutane haka nan na dan ji wasu jisan da suke yi suke a kasan waje da wani suke a Najeriya gaba ɗaya nake jin su da na zo na yi tun da dai zan ji waƙoƙin mutanen nan gaba ɗaya ta wasted in time ina ina jin su ne me zai fa a ce ni ma iya gawa ko ba ka ba shi na zauna yi mace to abin da za a yi to a shiga studio kawai ba wani abu kawai na zo lokacin a yi ba wani studio da ya yi diski yanzu kawai sai na dan zauna kawai a dan yi wani su dan recording din kawai da baki ana dan su ba ana buga dan drum kawai to inda na zo sai na zo nan ce to sai wani abokina yi sha tunda kai kana wannan abu kuma ga ni ina da studio a gida mu je mana a maka wani dan buga mu gani so inda na je na yi kuma ana yi asalin sakin san saboda radio friendly waƙoƙi ya kamata a yi mintin kawai dan mintunan su dan sauka kaɗan a ce ko wasu minti uku ko ba
ci tsaye
eh kar su yi tsaye ni da niji na shiga studio minti takwas na yi na dambara ina ta fama yi
abubuwan farko
eh bugun farko kai minti 8 ne yace to kai da ga dawo radio kuma ba samu ga wanda yayi dai eh sai in sun buga kadan hard toy bus one din kai da dan cross din kai shiri a hankali a hankali shi ne zo ne girma a cikin da na samu kaina cikin kira
muna batun shekara nawa da ka fara waka
a shekara ya tun lokacin shedan na dan kawai
shekara nawa kenan
eh ta yi abun ya ji ba tun lokacin ina yaro ya bar shi haka
to ba sa a faɗi shekarun
eh abin kaza ga shi
hip hop kake yi ko ko nanayi
to an yi hip hop nake yi
to tun da ka faro waka wani irin kalubale aka tarar a hanya ko wani waki za ka gina shi labarin
kin san ita duniyan gaba daya akwai abubuwa da dole ka fuskanci wannan kalubale ko da ka yi ko ka ci ko kasu kuma ka kuma ya kofar din da dan arewa mu a arewacin Najeriya kuma ban ma kin ga ita hip hop din ba wai sa kai ake wa wai a taimaka gona ba kuma kin ga nana ya ba wani su ma sai cikin mutun ya je buga wani aure kai a bashi wani kyautan da ba ka taba gani ba ko ba ka ba so kin ga nana ya shi da ba yake da hip hop so idan arewacin Najeriya suka rungume hip hop kamar yadda aka rungume nana ya idi kyau amma kin gani kalubalen da muke fuskanci shine idan artist din da yake rap ana masa ma dan gani dan iska lokaci da jima yake da amma yanzu kin ga dan fara acceptin din shi a dan sosai
eh to me yasa yake muku kallon hakan ko yanayin yanda kuke sa kaya
to kin gani abu din shine idan kuma kika judge book by its cover baraki ji dadin kasance story din sai kike azuma miki da ba yanda suke gani kin ga komai aka ce wanda suke nanaye za a gansu sun fita da asa dan kaftan a dan yi aiki a dan yi waka da ko baka ba wanda suke akwai wanda suke asalin pure traditional waƙoƙin da suke akwai wani su ma fata suke sa a jiki ko kuma a daura zani ko kuma a daura wansu a kaya kin gani kamar wanda suke bori wanda suke akwai kaya da suke sa ai ba ko kowane waka yana da kayan da zaka yi kasa sai ka je ka fita yanzu ai bara ce mutum yana nana ya sa kayan da mutum dake boyi ba
gaskiya ne
yawa idan kin ga mutum dake nana ya sa miki kayan boyi yake ce wannan nawa kace
haka ne
yawa kin ga ita mai pop din ta zo da nata kayan da take da shi saboda origin din sa yadda ya fito idan kika tambaye yawa ga yadda yake ya a ce a tambaya nana ya ina ya za a ce nana ya ita ce asalin yaren Bahaushe kuma yadda tarbiyyar da Bahaushe yake da shi da kuma kayan da yake sa shi ake amfani da ita to kin ga kuma ita hip hop din ba Najeriya take ba ta fito ne daga kasar waje mu kuma yi muka dauka muka rungume shi kamar yadda nake rungume transformer ya kan yi muka rungume shi kuma yi muka mayar da shi abin da muka da sautin nin da zamu dinga yi idan muka yi ma baturi turanci kuma kage baturi na turanci muna turanci ai bai ba sai sa aka ce to bar a mai ta shi Hausa in gari ga so idan aka dan yi Hausa sai a dan tura a dan sa wata dan wakan turancin ka dan dai don su gane cewa ba wai illiterate muke ba kin gani
let's go Right, that's money from Madara, Baba, I can take a chairman. That's money, Hanyo, Yiki, I can take a chairman. If it's a lie like some of our politicians, I'm gonna pull up.
So, what a lot, Kaji, Lirikan. Baba, Naga, I think it's not happening.
Haba, I think it's not happening. I'm not happening.
Baba, yanzu ya kamata ni da kai mu shirye fina-finai
eh kwarai ko ai za a yi haka
waɗannan labaran da muke muna tantance
ne mu shirya film a Fadar White House ba
yawa ko kuma majalisar dokoki da yake ita suke bayan ta gaka
eh kwarai ko tana dabdabu ai so za a daga ba da kafa a gurin
to baba yau labarin da zan baka labari ne na wata mace da bai gidanta da ta so ta gwada shi ta ji wai ko ainihin san da yake mata nan san ta yake sosai sosai da ya fita je aiki baba sai ta ce bari ta gwada ta gani yau in bata gidan nan me zai yi
to
sai ta je ta dauko takarda baba ta rubuta mashi tace mishi ita dai tana rubuta mishi ne tace mishi ita da yanzu ba ta san shi ko kadan sa ba ya fita mata daga rai in ba ta ga shi tana matakan kin jini shi in ta ga idan ta ga fuska shi sai ta ga shi kamar wani goggon biri in ta ga shi ga fuska shi ta ga wani goggon biri idan kai dai duddi abin da za ta faɗa ta dafa da ta ce saboda haka ita ta gaya mishi ta tafi ta bar gidan nan kenan saboda haka idan yazo kan maye wani bata lokaci ya sike ta kare ne meta shi zai sike ta ita ta kama gaban ta
to
shikenan ta rubuta sai ta samu inda daidai inda yake zama a falo yana
kallon
yawa inda ta san ya saba zama
na'am
sai ta aje takarda fara takarda yanda dai ta san lalle zai gani
haka
ta samu wuri ta labe ta boye a bayan kujera amma ina take ganin ba zai ganta ba shikenan da mai gida yazo zai shiga daki a hankalin shi ya kai kan takarda sai shikenan da ya karanta takarda da farko dai hankalin shi ya tashi ashe ita bata sani ba a inda ta zauna nan akwai madubin da yake iya hango ta
dan bayan kujera
ta iya hango dan gefen rigeta bayan kujera bayan hankalin shi ya tashi sai ya ganta sai ya dauki waya kamar ya kira waya sai ya ce ke ai hello babe ai wannan magana nan da muke ta yi wannan addu'a yau Allah ya
aka
addu'an nan ai yau ta fice gidan yau daga ni sai ke ai shikenan kaza haba yanzu abin da za a yi shine ki shirya zan zo in dauke ki sai mu tafi hotel mu ci abinci
to
bari yanzu ki gani in yi wanka in sake sutura in zo ki gani sai haka dai kawai ina ta magana bai san cewa ba shi ba ita ba
zan yi hangota ba
mutum zan yi hangota ba shikenan sai ya shiga daki kamar yadda ya faɗa a cikin wayan nan da yace yana yi ya shi shirya sake riga ya fesa turare sai har zai
duk na kankewa
dan ya fita kamar sai ya dauki yayi wani kamar ya dauki mabu din mota ya dauki hula ya sa sai kamar ya tuna sai zai ce kai ka gani ma bari ni ma sai ya dauki takarda wannan takarda da ta rubuta ba sai juya bayan takardar sai rubuta yace mata ai ki bai da ki na ganki a cikin a bayan
kujera
na tafi inje ki daba ki sa ruwa ki sa mana ruwan shayi na tafi so burodi ke da ban ruwa kafin dawo so shikenan da ta tashi da ya fita ya rufe kofa ta fita sa hannu aka tana ta kuka
bata duba takarda ba
ashe da ma duk abin da yake gaya mata nan ƙarya yake ashe yana da wata waje kaza sai tana cikin kuka kenan sai ta zo ta dauki takarda ta juye takarda sai ta ga bayan ya ga abin da ya rubuta
ta dora ruwan shayi ya je su buro shi
sai labarin yace baba da matan nan da ita matan da mijin wane ne ya fita da mu ɗaya hankali
ai ya tayar mata da hankali sosai saboda shi kafin hankalin shi ya gaba tashi sosai ya hangota idan kuma gwada mutum ba kyau akwai wanda shi ma yayi kokarin gwada matarsa ya gani yana da hira ne matarsa tana tsananin sosa sai aka ce gwada ta to daga gwadawan kenan aka ce ya kwanta dai kamar ya mutu
tau
yana kwanciya yayi
wannan
ta ji shuru ta taba ta yi salati sai ta kira abokin sa ta ce ga abin da ya samu dan uwanka na ce to bari in zo in gani in ta kara tabbatarwa yana zuwa yazo yace lallewa ne Allah sarki Allah aka yi abin to amma yanzu tsakani na da ke da ina so idan kin fita ta kaba zan aure ki ka kowa ke sa abin da tace wa ai wani ya riga ka
Allah ya nuna mana za mu ci gaba da ji karshen wannan hira
My life adventure was like an act of execution, almost a suffocation.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.